A shirinmu na nishadi, a yau mun samu bakoncin Halima Ibrahim Yusuf, sabuwar jaruma a Kannywood. Ko me dalilin da yasa ta tsunduma masana'antar ta Kannywood?
Ni actress ce a Kannywood, kuma do ban dade da shigowa ba.
Kaman shekara nawa kika da shiga masana'antar?
Ban yi shekara ba, ma
kiki shekara ba. Me ji hankalinki har kika shigo wannan masana'anta?
Saboda na dade ina son joining in Kannywood, ban samu opportunity din ba tun farko. Sai daga baya na samu dama like da yadda mun da aka yi daga gida, bayan na tambaye su. Dan kuma ina da interest gaskiya sosai a Kannywood. Na dade dake kam ina son.
Me ji hankalinki har kike sha'awar ki ke rika fi?
No, suna bani sha'awa Allah. Na dade ina so ya zama passion dina. Akwai abubuwa da yawa da ake karuwa da shi a film din Kannywood. So ni ma na so dai in zama one of mutanen da za su koyar da abu ma al'umma masu kallo.
To kin tun da kin ce biki dade da fara film ba. Kin fito a fina-finai kaman guda nawa?
Na fito a fina-finai kaman guda 8 yanzu.
A wata tara? Kice kin shiga da kafar dama?
Eh,
wani irin sakonni yawanci kike isarwa a fina-finan ki?
Eh to, sakonni ne na most especially mata da maza ma in particular, da kuma maza da kuma tarbiyyan da iyaye kamata su mai ƴaƴansu su sa ido akan ƴaƴansu da irin mutanen da ƴaƴansu ke mu'amala da su, su sa musu ido. Da kuma mata wanda suke da son yin selecting irin mazaje da suke so su aura masu ni sai wane ne, ni sai mai kuɗi, ni sai kaza, ni sai kaza. Kin gane?
To kin ce kin dade kina son ki shiga harkar film ki samu dama, ba me ya hana ki a wancan lokaci?
Gaskiya karatu ne, da kuma ina tunani in na tambaya a gida ba za a banni ba.
Me kika karanta a makaranta?
Na karanta computer science.
Ke kin hakura da fagen da kike karanta ba za ki yi aiki ba harkar film za ki?
Ba wai ba zan yi aiki ba. Kin ga like I've always wanted yi acting a matsayin passion ina, dan kuma I'm so proud to be a computer science.
Kina son ki yi film a matsayin sha'awa ba a matsayin sana'a ba?
A matsayin sana'a ne da kuma sha'awa duka a lokaci daya.
Idan kika samu aiki za ki yi aiki ko kuma film din za ki dauka a matsayin aiki?
Zan yi aiki.
Zaki hada guda biyu?
Zan yi hada guda biyu.
Kina dama ba?
A'a.
Zaki mai da hankali ki yanda ya kamata?
Eh to, idan na samu aiki, koda na samu aiki, still zan yi film. Because na riga na fara film din kafin in samu aiki, kin ga to duk da yake ina son yin film sosai, so zan yi film.
A wannan dan kankanin lokaci kika fara film, shin kin fuskanci wasu matsaloli?
Ban fuskanci kowane matsaloli ba, illa matsalolin stress kawai. Burina like burina mutane su yi alfahari da ni da irin sakon da muke mika musu, da kuma in gana ni ma mutane sun karu da ni ko ta wane irin hanya, ko hanyar taimako gurin sana'a ko taimako gurin makaranta.
To a cikin fina-finai da kika yi, waɗanda kika ce kin yi, wanne ne kamar bakan da mai wanda kika fi so?
Gaskiya na fi son film din Uwarbari.
Uwarbari a matsayin me kika fi?
Na fito a principal character din, like main character din movie din, wanda ina mika sako na hakuri da ke kam.
A matsayin me hakuri
kika? Matsayin
me? Ana kika karatu
a Federal University of Technology, Yola.
Yanzu wani film kike ko yanzu biki samu wani film din zaki?
To dai akwai film din da muke yi yanzu wanda kamfanin Ian Tama Multimedia, wanda Hafizu Bello shine director din film din, Wuta a Masaka.
A me zaki?
A principal character din film din.
Me ce ce?
Ni ce film actress din. Like to film ne wanda yake koyar da cewa idan iyayen suka nuna musu ga abin da suke so su zama a rayuwa ko suke so su yi a rayuwa, su kyale su, saboda a ƙarshe akwai achievements da yawa. Kuma film ne wanda na fito, film ne akan yan film, kin gane, wanda ni ina so in yi film, amma kanin mahaifiyata kawuna kenan wanda baya so in yi film, duk da cewa marainiya ce ni ban da uba, ban da mahaifi a film din, mahaifi na rasu. So mahaifi shi kuma yayin mahaifi, kanin mahaifiyata baya so in. Kuma a ƙarshe dai na samu film din da nake ya taimake shi, wanda yana hannun hukuma, san da ni din, ni da baya so in yi film din yana zagin kuɗin mu, ba kuɗin film, ba kuɗin halal bane, kuma da kuɗin na taimake shi.
To daga baya yana gane kuskurensa ya amince?
Yana ganewa.
To madalla Malama Halima Baraka Bashir, murya Amurka daga Kano a Najeriya.